الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna hudu ga watan Al-Muharram, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 2 ga watan 8 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata mun gama littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itiqadi al-hadi ila sabilir rashad. Don haka insha Allah ta'ala, kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai misali a bincike na kimiyya, abin da ya shafi ilimi na likitanci, da kafin ya zo duniya lokacin da yake cikin mahaifa a iya bincike da gwaje-gwaje, aka dan gano cewa yakan iya zauwa da wata matsala ta rashin lafiya da zai iya wahala a rayuwarsa, kamar misali ko bangaren jikinsa a shanye da abin da yayi kama da haka, za a iya zubar da cikin? Baya halatta a zubar da shi, saboda dukkan wannan abubuwa ne waɗanda suke bincike ne, hashashe ne, babu tabbas a kansu. Kuma kasancewar shi sanin cewa da zai rayu ko ba zai rayu ba, duka wannan lamari ne a hannun Allah. Da kasancewar zai sha wahala ko ba zai sha wahala, duka wannan lamari ne a hannun Allah. Kuma kasancewar wannan rashin lafiya zai iya rayuwa da ita ko kuma zai iya samun lafiya, dukkan wannan lamari ne Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake banci kanshi da wannan sani. Don haka a sababin irin wannan bincike, baya halatta a zubar da ciki. An gane ko? Baya halatta. Domin cikar fa'ida a kan ma maganar zubar da ciki bayan ya riga ya shiga, kamar yadda wasu malamai sun yi bayani, kamar misali mace a iya binciken likita da hashashen shi ya tabbatar da cewa in ta ɗauki ciki yana iya zame mata matsala, yana iya kai ta zuwa ga rasa rayuwarta, to a shi ne wasu suke ganin cewa in har ciki ya riga ya shiga kafin a busa masa rai, to ba laifi ana iya zubar da shi, domin rayuwarta ita tabbas ce, shi kuma ba tabbas ba ce ba. Ngani kenan wannan a iya bincike wanda ya tabbatar da cewa mai yiwuwa za ta iya samun matsala, matsalar da za ta iya kai ta zuwa rasa rayuwarta kwata-kwata. To ai shine wasu suke ganin halaccin ana iya zubar da shi a irin wannan lokaci, shi ma kuma kafin ya kai lokacin da aka daidaita halittar shi. Amma saboda wasu asbab haka na cewa a zubar da ciki wannan kwata-kwata baya halatta. Na'am.
Kamar yin ya kada haje. Yana yaya kamar kuma kake kuma ce ba shi ba.
Kamar ni?
Eh. Shi ka ba wanda suke abuwa mutane da su tabi ba. Ni yana ne shi ya kawo sai da shi za su tsara ka.
To shi ɗan kuɗi ko mu ce credit, kayan kuɗi ne ba kuɗi bane ba. An gane ko? Credit na jika guda kana iya cewa kai sai jika da goma, da dala goma za ka sayar da shi, saboda ba kuɗi bane, ba canji bane aka yi tsakanin kuɗi da kuɗi wanda yake jinsi guda, a kayan kuɗi ne kowa ya kasa, kuma ba laifi bane ba farashi ya bambanta. Wani yana sayarwa jika, kai naka sai ka ce a nina wasu jika da goma. An gane, saboda ai ba jikar bace ba ka aika masa, ba kuɗi bane ka aika mishi, a kayan kuɗi ne ka aika masa. To dan haka shi wannan kayan kuɗi, iya yadda kuka yi yarjejeniya, kuka yi ciniki da mutum na kayan na yarda, a shi ne za a yi. Dan haka ba laifi bane na jika guda kai ka ce kai sai jika da dala goma za ka sayar da shi. Rangwamen hada salloli biyu masu tarayyar lokaci ya keɓanta ne ga jama'ar da suke tasowa daga cikin gidajensu ko daga guraren sana'arsu su zo masallaci domin a haɗu a yi sallah. In har an samu uzurin da yake ba da dama na a hada sallolin, amma duk jama'ar da suke zaune a gu ɗaya wanda in lokacin sallah ya yi su tashi su yi, sannan kuma su ci gaba da zama a gunsu, wannan rangwame bai shafe su ba. Allahumma a nan sai in ya kasance jama'a da dama daga can sukan zo su haɗu da waɗannan a yi sallah, to a dalilin wannan jama'a da suke zauwa, to su ma a nan ba laifi suna iya haɗawa gaba ɗaya. An gane ko? Kamar ya kasance wannan su a wurin suke a zaune, wannan su kuma zauwa ne suke, to a dalilin waɗanda suke zauwa na a haɗu a yi sallar, to ana iya haɗawa. Amma in ya su ya su ne kaɗai waɗanda suke zaune a gu, in lokacin sallah ya yi su tashi su yi, sannan kuma su ci gaba da zama a gun su, wannan rangwame bai shafe su ba. Na'am. Takaita ta. Wai dangane da cewa takaita sallah a sababin wani uzuri da yake bujurowa, wanda wannan daman shine asali ga duk wanda yake limantar jama'a to ya saukaka kar ya tsawaita. Kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa wasagira wazal haja au kama qala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan dayan ku zai limanci jama'a, manzo Allah yace ya saukaka. Saukakawa a nan malamai suka ce bata komawa zuwa ra'ayin jama'a, sai a koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fahimci gwalgwadon karatun da yake a kowace sallah daga cikin sallolin nan guda biyar. An gane ku? Sabani gilimaman da yawa sai kaga sallar da ya kamata a ce an yi dogon karatu, sai ka ji mutum ya takaita ya ce ai manzon Allah ya ce fal yukhaffif. Mutum yana karanta inna a'adaina da kul huwallahu a kullum a kowane lokaci, wani aya ɗaya ma zai janyo irin su zawata afnan ko mudahammata da sauransu. To lalle anan kamar yadda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Zadul Ma'ad yace saukakawar tana komawa ne zuwa gwalgwadon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na karatu a kowace sallah, kamar yadda an bududdigin kowace sallah ga gwalgwadon abinda yake karantawa. Sallolin da manzo Allah yake tsawaita karatu a cikin su sallar asuba da sallar azhar galibi yakan tsawaita karatu a cikin su, la'asar da magariba yakan gajarta karatu, isha manzo Allah yakan tsakaita kamar yadda ya ma Mu'az isharar cewa ya karanta irin su sabbihi isma rabbikal a'la, irin su wallayli idza yaghsha, irin su wash-shamsi wa duhaha da sauransu. To sai manzo Allah yake cewa domin a cikin jama'ar da suke biyar ka kai limami akwai kankanin yara, akwai marar lafiya, akwai dattijo, akwai ma'abucin bukata, sai yace in ɗayan ku zai yi sallah shi kadai manzon Allah yace tsawaita iyayen da yasu, matukar dai ba zai fitar da sallar daga lokacin ta. To dan haka anan in har wani uzuri ya gito wanda zai zamanto akwai takura akan jama'a, to abin da ya kamata limami ya takaita sallah. Yanzu misali kuna cikin bulaguro, an tsaya za a yi sallah, wanda ana famar a yi a gama a yi gaba, wanda galibi direbobi za ka ga suna ta oda suna ta wannan, to a irin wannan bai kamata ba a ce an tsawaita sallah. Me yasa? Saboda akwai mabukata. Misali irin limami wanda yake na masallaci inda hanya ce ta wucewar jama'a, wasu sun dan samu dama sun tsaya su yi sallah, to wannan bai dace ba a ce ya tsawaita sallah, saboda anan akwai zalhaja ma'abucin bukata. Kuma daga cikin zaula haja akwai wanda yana da wani uzuri ko kasancewar misali bawali ya dan wannan kinshi da abin da yayi kama da haka, to duk irin waɗannan suna daga cikin asbab waɗanda suke sawa a dan saukaka sallah kar a tsawaita ta. To dan haka a irin wannan yanayi na iska ta taso da wasu abubuwa ana gani to wannan ba laifi, ana iya takaita sallah. An gane ko? Duka wannan yana daga cikin wato bukatar. Bayan kuma daman an yi rangwame na hada sallolin, to ba laifi ana iya dan saukaka ta. Yawwa, kenan muna da fadakarwa, kar mu manta dai muna cikin ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma abun Allah subhanahu wa ta'ala, shine watan Al-Muharram. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fada a can cikin suratul tauba inna iddatash shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum shine ubangiji ta'ala yake fada lalle kididdigar watanni agun allah subhanahu wa ta'ala watanni 12 ne wanda waɗannan watanni 12 Allah ya halicce su tun ran da ya halicci sammai da ƙasai sai ya ce minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan 12 akwai watanni 4 Ubangiji ta'ala ya ce masu alfarmani ma'ana Allah ya darjanta su ya fifita su akan sauran waɗannan watanni to waɗannan watanni guda 4 masu alfarma ba yadda za a yi ka fahimce su dole sai ka dawo cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato ita shekara watanni 12 ne a cikin watanni 12 manzon Allah yace akwai hudu masu alfarma sai yace salasun mutawaliyat uku manzon Allah yace ajira suke ma'ana suna bibiyar juna Zulqa'ada, Zulhijja da Al-Muharram. Na hudun manzon Allah sai yace wa Rajabu mudar allazi baina Jumada wa Sha'ban. To dan haka watan Al-Muharram yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma a gun Allah subhanahu wata'ala. Wanda kuma yana daga cikin abin da aka sunnanta mana a cikin shi wannan wata na Al-Muharram shine yawaita azumi. Yawaita azumi domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa afdalus salati ba'da al-maktuba sai yace salatul layli wa afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram aw kama qala manzon Allah yace fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla manzon Allah yace sallah ta dare ngani bayan mutun ya kiyaye salloli na farilla to sallah fiyayya abun Allah subhanahu wata'ala ita ce sallah ta cikin dare da mutun zai tashi yayi daidai da raka'a sannan sai yace fiyayyan azumi bayan azumi na Ramadan manzon Allah ya ce azumi a cikin watan Allah mai suna al-Muharram ma'ana mu yawaita azumi a cikin wannan wata dan haka wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ibadar da ake so a yawaita a cikin wannan wata shine wato azumi na nafila sannan musamman kuma wasu rani ku guda biyu a cikin wannan wata shine 9 ga watan al-Muharram da 10 ga watan wadannan rani ko ana kiran su tasu'a da ashura wanda wadannan rani ko a wannan shekara sun kama kenan lahadi da litinin domin yau muna 4 ga wata yau talata laraba 5 ga wata alhamis 6 ga wata juma'a 7 ga wata Asabar 8 ga wata, Lahadi 9 ga wata, Litinin 10 ga wata. To dan haka sunna ne in har baka samu yawaita azumi na nafila a cikin wannan wata kar ka saki wannan rani ku biyu su wuce ka 9 ga wata da 10 ga wata. Domin ya tabbata daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada cewa sawmu yawmi ashura yukaffiru sanata al-madiya aw kama qala yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada azumin ranar ashura yakan kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta wuce kafara ne na zunubai wato na shekara wadda ta wuce to dan haka in har mutum bai samu yin tara ga watan to kar ya bari 10 ga watan ta kuce masa. Akan hada da tara ga wata saboda saba ma Yahudu, domin Yahudawa ma suna azumin ranar Ashura, kamar yadda hadisi ne sahihi an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa Yahudu ma suna azumtar ranar Ashura, kuma su makasudin da suke azumtar ranar Ashura domin rana ce wadda Allah ya halakar da babban makiyinsu shine Fir'aun abokin gabarsu. Rana ce wadda Allah ya halakar da Fir'aun kuma ya tsiratar da annabi Musa alaihi salam da jama'arsa. Manzon Allah sai yake cewa mu ne muka fi ku kusaci da annabi Musa, mu ne ya fi dacewa mu yi farin ciki mu yi murna da wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma annabi Musa. Manzon Allah sai ya yi alkawari yake cewa la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a aw kama qala. Manzon Allah yace in har Allah ya kai ni baki, manzon Allah yace tabbas yace zan azumci tara ga wata na hada ta da 10 ga wata domin na saba ma Yahudu. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda marwayacin hadisin yake fada kafin shekara ta badi ta zo Allah sai ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan haka mu ya zama sunna akan mu kenan mu azumci tara mu hada ta da 10 domin mu saba ma Yahudu. Su Yahudawa 10 ga watan Ashura ne kadai suke azumta, to muka sai ya zama sunna kenan mu hada da 9 ga wata. To dan haka wannan azumi shi kadai ne ibadar da ta tabbata wato a shari'a. Bayan wannan azumi na ranar Ashura babu wata ibada wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda an kirkiri wasu hadisai na ƙarya aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadala ta ranar Ashura da irin wasu ibadu da aka zo da su waɗanda kwata-kwata ba su da kai balantana kafa a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin su wato shine cika ciki, kamar yadda ake faɗa a Hausa, har ma sallah aka maida ta ce ake sallar cika ciki, an gane ko? Wasu kuma su kiraye ta da sunan sallar wutsiya, ma'ana in an yanka layya wannan wutsiyar ta dabbar sai a rataye ta, ba a dafa ta wai sai a ranar Ashura a ranar ake dafa ta, shi yasa ake kiranta da wannan suna. Abu ne wanda yake sananne musamman a cikin wannan yanki namu. To wannan duka abubuwa ne wanda aka kirkire su ba su da asali. Ce mata sallar cika ciki, wannan ai ya ma saba ma shari'a, saboda cika ciki da abinci mutum yayi gangan kare haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ma mala abunu adama wi'a an sharran min batnihi. Manzon Allah yace dan adam bai taba cika wata jika da sharri da mugunta sama da cikinsa. Manzon Allah sai yake cewa bi hasabi bini adama luqaymatun yukimna sulbahu, ai ya ishi dan adam yan lomomi waɗanda za su meke masa wato hakarkarinsa su meke masa tsatsan sai ya samu kuzari akan bauta ma ubangijinsa. Manzon Allah ya ce fa in kana lam budda ko kuma la mahala, in har ban makawa sai ka ci da yawa. Manzon Allah ya ce to ka kasa cikin naka kashi uku, kashi daya manzon Allah ya ce ka saka masa abinci, na biyun ka sha abin sha, na ukun kuma ka bar shi domin lumfasawa, ka bar shi domin lumfasawa. To kaga a nan maganar cewa cika ciki wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a, kuma har ma zaka ji yara suna fada domin sun ji ne a gun manya cewa wai duk wanda bai cika cikin shi da abinci a ran nan a ranar kiyama za a cika masa da wutar jahannama. To shi yasa aka kirkiri wani hadisi wai na canza miya a ranar Ashura, na cewa duk wanda ya yalwata ma iyalinsa aka canza miya ta yi zaki, abinda ba a samu yau da gobe, to Allah zai yalwata masa, wato wai a tsawon shekara wannan. Idan mutum ya yalwata ma iyalinsa aka yi abinci wanda yake na a zo a gani, to wannan zai zame masa sababin yalwata masa a tsawon shekararsa. To an yalwata ma iyali da ke banta ba da ranar Ashura. Idan Allah ya yalwata maka ya zamanto kai mawadaci ne, to ana buƙatar ka wadatar da iyalinka, ka yalwata musu kamar yadda Allah ya yalwata maka. An gane ko me Allah ya faɗa wa ahsin kama ahsanallahu ilayka, kuma haka ya faɗa da yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ma'abucin yalwa da wadata ya ciyar gulgulan yalwarsa da wadatar shi, wanda aka kuntata arzikinsa ya zamanto mabukaci ne, talaka ne. Ubangiji ta'ala ya ce falyunfiq mimma ataahu Allah, shi ma ya ciyar daga cikin abinda Allah ya huwace masa, iya gulgulan abinda Allah ya hore masa shi ma ya ciyar. Da irin su sanya kwalli a ranar Ashura, shi ma wannan kwata-kwata baya da asali a cikin sunna. Da maganar shafar kan maraya, shi ma wannan bai keɓanta da ranar Ashura. Maraya abin tausayawa ne a kowane lokaci, a kowane zamani. An gane ko? Tausaya ma maraya shi ne abin da ya shafi ciyar da shi, da shayar da shi, da tufatar da shi, da kawo masa dai taimako da agaji akan dukkan wasu bukatu waɗanda suke na rayuwa bakin gwargwadon iko, bai keɓanta ba da ranar Ashura. Da kuma kasancewar har ma akwai wasu salloli da ake bada su a ranar Ashura, wasu nafilfili, wasu a ce a lokacin hantsi za a yi su, da wanda za a ce bayan magariba za a yi su, da wasu azkar waɗanda suke na daban. Wannan duka kwata-kwata, wannan baya da kai ko kafa a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dukkan su hadisai ne na ƙarya, aka kirkira aka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nuna fadala, wato ranar Ashura. Wanda kasancewar galibi kuma waɗanda suka kirkiri wannan, akwai wasu jama'u biyu waɗanda suke kishiyar juna, akwai annasiba sannan kuma da arrafiba. Su annasiba wasu jama'a ne waɗanda suka kunna wutar kiyayya da gaba da ahlul baiti, iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane su ne ake kiransu annasiba, ko ka kiraye su annawasi. Su abunsu ranar Ashura ranar sallah ce, ranar farin ciki ce da murna, wanda ranar Ashura a ran nan ne aka kashe Husayn ibn Ali ibn Abi Talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su sun mai da ranar Ashura rana ce ta sallah, rana ce ta farin ciki, don haka suka kirkiri hadisai da dama domin wato shine raya wannan idi na suna Ashura. Su kuma rafida ɗin Shi'a sai suka ɗauki ranar Ashura rana ce ta bakin ciki, don haka rana ce wadda zaka ga duk wani ɗan Shi'a a ran nan bakaƙen kaya suke sawa, a fito kan titina da wukaƙe da kaca, ana yanka jiki, jini yana zuba, hatta da yaro ƙarami zaka ga sun caka masa wuka a kai, jini yana zuba, kaga karti sun tube suna yanka jikinsu, jini yana zuba, suna buga ma jikinsu kaca da wukaƙe, jini yana zuba. Wai su a iya aƙidarsu duk wanda jininsa ya ɗiga a wannan rana domin nuna baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa akan kashe Husayni, to Allah ya haramta wuta ba za ta ci naman shi a gobe kiyama. Shine suke wannan irin ta'addancin a ranar Ashura. Ake wani tattaki ayi tafiya mai tsawo, ana kuka, ana zubar da jini da matansu da mazansu da yaransu, har aje kuma ana ma kabura sujada, kamar yadda wannan sallah cibiyarta inda suke rayar da ita shine Karbala. Karbala tana cikin kasar Iraki. Shekara da shekaru murganyi Allah ya ji kansa Saddam Hussein ya haramta musu yin wannan sallah, sai shekarar da aka kashe shi da wannan ya haunu wannan Nuru al-Maliki wanda daman dan Shi'a ne, sannan aka dawo da wannan sallah ta su, wanda wannan yana daga cikin hasanat na shi Saddam Hussein. Saboda wata sallah ce wadda banda tsantsar shirka ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, babu abinda ake a wannan sallah. Gabaɗaya rihi wannan ibada ta su ta Karbala da suke yi. Sai bayan kashe shi, sannan aka bude wannan ibada da suke zuwa suna ma kabari sujada a nan Karbala da sauransu. To dan haka kasancewar su ma sai suka kirkiri wasu hadisai waɗanda suke na daban, waɗanda suke na ƙarya, wato a ranar Ashura, wanda akwai wasu addu'o'insu da suke yi a ranar Ashura, wanda da yawa zaka samu a wurin wasu jahilai daga cikin waɗanda ake ganin malamai ne, waɗanda ba sa fahimtar larabcin da yake cikin addu'a, wanda addu'a ce wai ta ranar Ashura, kuma addu'ar abinda ta kunsa tsinuwa da la'anta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman irin su Abu Bakar da Umar da sauransu, wanda sun kirkiri irin waɗannan addu'o'i nasu da suke yi a ranar Ashura, kuma aka ba su wani lada wanda yake na musamman, wanda ba Allah bai faɗa ba manzonsa bai faɗa, kuma kasancewar addu'ar abinda ta kunsa inuwa ce da la'anta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su yan Shi'a suka kirkira addu'o'insu ne na ranar Ashura. To dan haka kasancewar waɗannan dukkan su wasu abubuwa ne waɗanda aka zo da su ba dan komai ba, dan domin gurɓata addini. Dan haka iya wannan azumi shi kadai ne abinda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ibadun da aka shar'anta a cikin wannan ranaku guda biyu kawai, banda wannan azumi babu wata ibada ta musamman. Sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura, Allah zai kankare masa wato zunubai waɗanda suke na shekara wadda ta gabata. Shine zaka ga abubuwa dai ga sunan dai wanda da a jahiliya, kuma ana maganar wa cikin nan wai jahiliyar ba ta nesa ba muke ne, anan da abinda ake kiranta, amma ana kiranta sallar ma liƙa'ido, banda sallar cika ciki ka ce mata sallar liƙa'ido ko sallar cika ciki ko sallar wuziya. Yara zaka ga sun daka barkono, an garuwa ya shi da toka, ana bi ana liƙa'ido, ko kuma tuwo irin tuwon laushi sai a sa masa yaji, yara tsakaninsu ana liƙe ma juna ido a ranar Ashura. To wannan duka abubuwa ne waɗanda suke maguzanci ne, wanda ya kamata ko mu ce ya zama wajibi musulmi wato a wuce wannan gu, ya zamanto arziki iya abin da ya zo a shari'a. Kenan ba laifi insha Allah da yake darasi mai da ya wuce mun gama lum'atul itiqadil hadi ila sabilir rashad. Kenan akwai littattafai kamar kusan guda uku na aqida a cikin wannan littafi na ad-dalilul jami'ul mufid ila mutunil aqida wat tauhid. Akwai muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, saboda aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa illa kasancewar galibi akan karanta littafin amma sai ayi karatun a gama ba tare da mutun ya fahimci me ake nihi ba saboda galibi wadanda suke karantarwa su iya aqidar su aqida ce ta ash'ariyya shi kuma alhali muqaddimar aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa an gane ku yana shi dan ma musamman shi malamin yayi kamar wani babi ne akan wannan littafi nashi na fiqh wanda ake kiran shi ar-risala ba takannas ba littafi ne ya shirya da sunan cewa littafin aqida kamar wata shimfida ce yayi babi guda sai dai abin da yake kunshi a cikin littafin na mas'aloli waɗanda suke na aqidar ahlus sunna wal jamaa ba karamin littafi bane dan haka yana daga cikin ɗaya daga cikin littattafai kusan guda uku wanda muke ganin ya dace a ce sun biyo baya bayan wannan littafi da muka gama sannan akwai sharhus sunna lil musani shi ma aqida ne ta ahlus sunna wal jamaa yana cikin wannan shi ma takaitacce ne ba mai yawa bane shi ma yana da matukar muhimmanci na uku akwai masailul jahiliya mun gane ko na ashimannan na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab wanda wasu mas'aloli ne wanda yake ya zama wajibi a ce mutun ya sane su domin ya kiyaye imaninsa to dan haka insha Allah kenan dai wanda zamu gabatar kenan muqaddima kin ta risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qirawani insha Allah ita za ta biyo baya wannan bayan kenan wannan littafi da muka gama na Lum'atul Itiqad insha Allah amma insha Allah zai zamanto kenan darasi mai zuwa kenan dan abin da ya rage mana na lokaci ba laifi muna iya cike shi da yan tambayoyi sannan sai mu yi sallah insha Allah na'am to wai kamar misali yanda dan uwa ya fada a kasashe na Turai idan an ga mutun ya shiga cikin wani yanayi kamar misali ko wani hadari suka auna suka ga cewa ba zai iya ci gaba da rayuwa ba to sukan yi gaggawa su fidda wani sassa na jikin shi wanda ga wani marar lafiya wanda nashi baya aiki sai a yi gaggawa a dasa masa an gane ku domin shi wancin ya ci gaba da rayuwa wannan kuma shi shikenan menene matsayin haka matukar shi wanda yake cikin irin wannan yanayi ba shi bane ba da izinin cewa a dauki wani bangare na jikin shi a dasa ma wani to wannan haramu ne baya halatta lalle in har mutun yayi wasiya na cewa in Allah ya masa rasuwa an gane ku in Allah ya masa rasuwa cewa a dauki wani bangare na jikinsa wanda ake ganin zai iya amfanar wani a dasa masa to wannan ba matsala bane in har yayi wasiyar haka wannan wasiya ba ma mutuwa ba in har mutun yana raye ya ba da damar cewa a dauki wani bangare na jikin shi a dasa ma wani domin ya ci gaba da rayuwa to in har ya kasance wannan gaba da yi wasiya gaba ci bi wanda mutun yana iya rayuwa da daya misali kamar koda to anan ba laifi mutun yana iya kyauta da daya ga wani wanda yake mabukaci domin shi ma ya ci gaba da rayuwa ya kai iya ajalin da Allah ya yanka masa amma in ya zaman to daya daya ce to wannan kuma baya halatta ko ya bada ko yayi wannan kyauta ba ta yi ba an gane ko kenan anan sai an tabbatar da cewa zai iya rayuwa da daya sannan ya halatta a daudaye daga jike shi amma in an tabbata ba zai rayu ba da wannan dai to baya halatta a dauki daya a da samawa kenan wannan ana cikin yanayi ma na mutun yana rayi kenan mutun yana iya yin kyauta da wani bangare na jikinsa amma ya kasance shi zai iya ci gaba da rayuwa ba zai janyo masa wata illa a yanayin yadda rayuwar shi take to amma in har mutun ya riga ya mutu ne yayi wasiyar cewa bayan mutuwar shi ya bada a dauka a ba wanda yake da bukata to wannan ba matsala bane ba ya halatta a shari'anci to dan haka shi yanzu wannan wanda ya samu hadari su suke ganin cewa ba zai ci gaba da rayuwa ba na a dauka kuma ba tare da izinin shi wannan kwata-kwata baya halatta saboda rayuwa a hannun Allah take maran lafiya nawa likita yayi auna cewa ba zai kai lokaci kaza kuma ya kwashe lokaci wanda yake mai tsawo rashin lafiya a iya binciken likita nawa zai auna ya ce wannan ba maganar ya samu lafiya kuma Allah ya bashi lafiya an gane ko domin cikar fa'ida a nan sayarwa shine baya halatta mutum ya sayar da wani bangare na jikin shi ga wani wannan haramun ne kwata-kwata saboda wannan gabbai wadanda suke na jikin ka ba kai ka halitta ma kanka ba kaya wanda yake naka mallakar ka shine zaka iya sayarwa wannan ko ba naka bane ba Allah ne ya halicci waɗannan gabbai a jikinmu domin hikima ta shi mu ci gaba da rayuwa kuma domin mu kadaita shi da bauta naka dauki wata gaba ta jikinka ka sayar da ita haramun ne daidai da jini bayya halatta ka sayar da jinin da yake jikinka anan iya kawai wanda ka taimaka masa akan irin wannan matsala da ya shiga to shine anan in har ta kana shine a radin kansa ya shirye wata kyauta ya maka to wannan ba laifi idan kana da bukata kana iya karba domin kyautatawa ce kai masa shi ma kuma yake ganin cewa menene zai maka na sakayya amma na kai ku yi ciniki ko kai sharadin cewa sai in a baka kaza to wannan haramun ne baya halatta mutum ya sayar da wani abu wanda yake na wato sassan jikin shi dan haka dai a takaice wannan yake banta dai ga shi wannan wanda ya shiga cikin wannan yanayi in shi ne yace in an ga na samu wata matsala wadda ba zan iya rayuwa ba an gane ko to ba laifi a dauki wani bangare na jikina a bada wannan kenan wasiya ce kamar yadda wani dan uwa yake bani yake ba mu labarin cewa akwai waɗanda suke bada rayuwarsu cewa in sun mutu ana iya ɗaukan gawarsu a feɗe ta a yi bincike game da abin da ya shafi ɓangaren gano wannan wasu wannan kamar abin da ya shafi likitanci da sauransu wasu sukan yi wasiyar wannan a irin ƙasashen turai sun ba da kansu na cewa a ɗauki gawarsu a feɗe a gano wasu abubuwa to shi abin da muke so mu gane shi ɗan adam yana da alhurma wannan alhurma tashi da karramawa da Allah da ya masa bata takaita ba yana raye ko yana mace wannan alhurma tana nan kuma bai keɓanta ba ga gawar mumini ko gawar kafiri baya halatta wato a wulakanta ta a yi kucin-kucin da ita bayan mutuwarsa don haka ai shari'a ba ta yarda ba da ko kafiri an kashe shi a fagen daga a yi masa musula shine a tilla ido ko a yanke hanci ko a yanke kunne ko a yanke wata gaba wannan haramu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tura wato tawaga fagen hwama manzon Allah yana musu wasiyar cewa kar su yi musula kar su yi kaza kar su yi kaza saboda duk abubuwa ne waɗanda ba su dace ba ga dan adam yana da daraja yana da alkurma sawa'an yana raye ko yana mace na'am
ana cikin kamar mutum da yake da rashin lafiya wanda ya tashi bai ba shi dama ya yi a wajen kai ka wuri ke da samuwa da shi yana ne dawowa ya ka ci gaba da ke mamaku
kamar ne yaje ya ar walla akwai wahala
kamar yana wani kake ke fi da kai da shi wani da sai wanke gaba da yake tarko kuma kai ka ji abi ya to da mu
kwanta to kamar misali in dai zai iya yin ar walla ya kwatanta to wannan ar walla ita ce ta zama wajibi a kansa an gane ku in dai akwai misali wanda zai kawo masa ruwa a inda yake yayi arwalla in an samu wanda ya kawo masa dole yayi arwalla in bai samu ba kuma anan sai ya shafi kasa yayi timama saboda shi abin da yake halatta yin timama ɗaya ne daga cikin abubuwa biyu rashin ruwa ko kuma rashin damar yin amfani da shi idan mutum ya kasance yana da rashin lafiya baya iya amfani da ruwa to anan an ya halatta yayi timama kenan anan in ma ya kasance cutar shi ce ba ta son ruwa rashin lafiya takan iya daduwa ko ta yi jinkirin warkewa ko kuma ta dadu to anan sai ya daina yin amfani da ruwa yayi timama ko kuma kamar yadda ka faɗa rashin lafiyar ce ba ta iya bashi damar da zai yi arwalla bai iya dauka saboda rashin lafiyar da take tare da shi to anan in timamar ta fiye masa sauki sai ya shafi kasa kawai yayi timama har akai lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya tayin timama yana sallatar abin da yake kan shi na salloli ko kuma ba zai iya tashi ya je ya dauko ruwan ga yana ga ruwan to anan in har an samu wanda zai kawo masa sai ya kawo masa in ba samu wanda zai kawo masa in lokacin sallah ya sai ya timama yayin sallah na'am kamar yadda wasu daga cikin malamai suna ganin halaccin haka nan kamar misali wanda aka yanke masa hannu ya je a sa masa hannu na roba an gane ko ai ko an sa masa hannu na roba dai sai dai ado ne zai yi da shi amma babu wani amfani tattare da shi kuma duk wanda ya gani ai ya san ba hannu bane ba wanda yake na asali an gane ko zai iya tambaya wani me ya kai shi haka za a ce masa ai sata kuma ai tuntuni daman hikimar ta riga ta gabata shi yin za a yanke hannun barawo ai ba daki ba ake sa shi a yanke masa hannu a sai an tara jama'a a fili a gaban jama'a za a yanke masa hannu saboda ya zame ma sauran jama'a wa'azi ga laifin da ya kai shi an yanke masa hannu shine daman hikima na'am a shine ai hadisin duka hadisi ɗaya ne na wani a arabi da ya rawaito shi kuma kasancewar mashhuri ne na cewa balawa ana ala zalika minash shahidin ko balawa nahnu ala zalika minash shahidi rai hadisi ne dhaifi na'am
wala akwai hadisi da yake cewa din naman da aka ci raki da nama da haram duka shi za ta ci shi kin ga wajen haram da samu da su da su kuma
ya to hudi shi anan kasancewar shi wanda ya tabbata abin da yake ci haramun ne ya ci gaba da ci to wannan shi ne ake nihi amma kasancewar wanda shi ba a iya saninsa ba ne ba aka ci yadda shi da haram to wannan shi bai shafe shi ba me yasa saboda ka'ida Allah ya aje mana Allah taziru waziratun wizra ukhra rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban hausawa suka ce karen da ya sha kwai a kan shi za ta kare kenan dan haka yara kankana su wannan abubuwa duk wanda shi bai sani ba aka ci yadda shi abinda bai dace ba wannan shi laifi bai shafe shi ba nan insha Allah ya kamata mu dakata kenan insha Allah muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani shine littafin da insha Allah zamu ci gaba da shi a darasi mai zuwa kenan dai yana cikin wadannan littafi a wannan Jami'ul Mutun Jami'ul Mutun at-Tauhid wal Aqida da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك